This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya da kuma cikakken labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Donald Trump ya zagaya wasu sassan jihar California da gobarar daji ta lalata, yayin da ma'aikatan kashe gobara a yankin Los Angeles ke ci gaba da fuskantar harsunan wuta da dama a cikin yanayin iska da bushewar ƙasa. Trump ya dudduba ayyukan kokarin farfado da yankin daga cikin jirgin sama mai saukar ungulu a jiya Juma'a tare da bi ta saman yankin Palisades na Pacific, inda gobara ta kone jerin gidaje kurmus zuwa toka. An sami nasarar daƙile kashi 77 cikin 100 na harshen wutar Palisades, wadda ta kone kusan kadada 9,500 na ƙasa, a cewar sashen gandun daji da kariyar gobara na California. Trump ya soki lamirin shugabannin California kan tsare-tsaren samar da ruwa, wanda ya ce sun ƙara ta'azzara gobarar dajin ta baya-bayan nan. Ya faɗa kafin ziyarar tashi ta California cewa zai je ya duba gobarar, wadda za a iya kashewa idan da sun samar da isassun ruwa, amma kuma ba su bar ruwan ya gudana kamar yadda ya kamata ba. Gwamnan California Gavin Newsom ya yi watsi da ikirarin na shugaban kasar, kuma wasu 'yan majalisar dokokin jihar sun dora alhakin munin gobarar dajin kan dora aikin akan tsarin kananan hukumomi wanda ba tsara shi domin tunkarar irin wannan gobara ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dakatar da sabon tsarin tallafin kudade na kusan dukkanin shirye-shiryen tallafi na Amurka a fadin duniya, inda ta keɓe wasu domin ba da damar ci gaba da shirye-shiryen jin kai na tallafin abinci da na soji ga Isra'ila da Masar. An aike da odar ne a jiya Juma'a ta hanyar saƙon waya zuwa ofisoshin jakadancin Amurka a fadin duniya. Umarnin ya yi barazanar gaggauta dakatar da ayyukan tallafi na Amurka da dama na biliyoyin daloli a fadin duniya da ake tallafawa kiwon lafiya da ilimi da samar da ci gaba, horar da ayyukan yi da yaƙi da cin hanci da rashawa da taimakon tsaro da sauransu. Ma'aikatar harkokin wajen za ta gudanar da bita kan kowaɗanne ne daga cikin dubban ayyukan za a iya ci gaba da su. Umarnin ma'aikatar ya bayyana cewa hakan aiwatarwa ne na dokar shugaban ƙasa da shugaba Donald Trump ya rattabawa hannu a ranar Litinin. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana sa ran kasar Uzbekistan za ta kara kaimin karfafa dangantaka da Amurka a cikin shekara mai zuwa, matsayin da ya yi fice a tsakanin 'yan kasar ta Uzbekistan, kamar yadda muryar Amurka ta gano a wata ziyarar aiki ta baya-bayan nan. Uzbekistan mai yawan jama'a miliyan 37, babbar abokiyar kawancen Washington a tsakiyar Asiya, ita ce ke da saman rabin al'ummar yankin baki daya da ya hada da kasashen Kazakhstan da Kyrgyzstan da Tajikistan da kuma Turkmenistan. Shardek Atikov, wani matashi dan kasar Uzbekistan da ke fatan yin karatun kimiyyar siyasa a Amurka, ya ce, "Na fahimci cewa Amurka ta fi son yin mu'amala da mu, amma muna son karin kulawar bangarorin biyu akalla a yanzu." Atikov yana sane da cewa ana hana yawancin 'yan uwansa 'yan kasar Uzbekistan bizar shiga Amurka, kuma an kori ɗaruruwansu tun daga shekara ta 2019 a matsayin bakin haure da ba su da takardun izinin zama kasar. Halin da 'yan kasar kabilar Uyghur su 48 da ake tsare da su a kasar Thailand suke ciki ya janyo hankalin kasashen duniya, yayin da yajin cin abinci da suke yi na nuna rashin amincewa da yiwuwar komawa kasar China ya kai kwana 15, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da masu fafutuka suka bayyana damuwarsu. Rushen Abbas, babban daraktan fafutukar 'yan Uyghur kuma shugaban kwamitin zartarwa na Majalisar Uyghur ta duniya, ya ce a bisa ka'idojin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa, irin wannan dogon yajin cin abinci na buƙatar hukumomi su magance ƙorafe-ƙorafen da ake yi da tabbatar da jin daɗin waɗanda ake tsare da su. Wata mata ta kutsa da wata mota a cikin gungun masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a babban birnin Serbia, inda ta raunata ɗaya daga cikinsu. a yayin da zanga-zangar da dalibai ke jagoranta ta yi sanadiyar rufe wuraren kasuwanci tare da janyo dubban mutane zuwa zanga-zangar a fadin kasar. Zanga-zangar ta jiya Juma'a ta faru ne a daidai ranar da shugaba Alexander Vucic ya gudanar da wani babban gangami a wani gari da ke tsakiyar kasar domin tunkarar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake ci gaba da yi. Masu zanga-zangar suna toshe tituna kullum a Sabia domin nuna adawa da mutuwar mutane 15 sakamakon rugujewar rumfar wata tashar jirgin kasa a cikin watan Nuwamba wanda masu suka suka koyi alhakin kan zargin cin hanci da rashawa na gwamnati.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abari ya huce a wannan makon. Muna tare da malama Hawwa. Malama Hawwa, da fatan an shigo karshen mako lafiya.
To Alhaji Murtala, sai mu ce alhamdulillah mun shigo wannan lokaci na gangara karshen mako lafiya.
To da yake mun shigo wannan da dan wani labari dai mara dadin ji saboda wato wani jarabawa da ita cimma ita antinmu Auntie Grace Alheri na hatsarin da ta samu da mota, amma dai abin da sauki kwarai da gaske.
An gode Allah kan gaskiya, an gode Allah sai godiya.
Gaskiya an gode Allah, alhamdulillah.
Gaskiya an gode mu Allah
sarai gaskiya. Abin da sauki sosai kuma alhamdulillah. Muna jajantawa malama Grace Alheri Abdu kuma muna fatan Allah ya ba ta lafiya kuma Allah ya kiyaye gaba.
Kuma ya kiyaye gaba, Allah ya tsare shi, Allah ya kashi ka fadu, Allah ya tsare, Allah ya kara mata lafiya.
To amin summa amin. Malama Hawwa, na san kin ga wannan makon ne abin da ya dauki hankali za mu ce ana Amurka shine rantsar da sabon
shugaban kasa Donald Trump ba? Kwarai da gaske.
malama wa wani abu da ya faru a wannan makon shine annanin sanyin da ake wato shatatawa wanda ya sama abinda ba sabon ba rantsar da shugaban kasa maimakon Aisha Afili inda aka saba a harabar majalisar dokokin Amurka ta US Capitol ya tilas akai a ciki amma a cikin daki akai abinda ba sabon ba malama wannan san da yake jo
eh ware inda aka ce goraban da ayi wannan ma irin wannan bikin rantsar da shugaban kasa a ce ba a waje kusan tun shekarar 1985 kaga shekaru 40
kenan
bikin wani abin sha'awa kuma da a iya cewa shi ma ya dauki hankalin sai bikin rantsar da shi sabon shugaban kasa Donald Trump ya zo daidai da ranar da ake bikin tunawa da Martin Luther King sai aka rubuta ne da bukukuwa
to ban sani ba a takaice malama Hawwa me ya ji hankalinki a wannan bikin rantsarwar da aka yi kasancewar na san wannan ne karin farko da kika ga a rantsar da shugaban kasa wanda ke kuma baya ga ofishinki ne aka gudanar da wannan aikin
wannan haka yake to kamar yadda aka sani idan abin da ya ji hankali musamman kuma kamar yadda kamar ka faɗa tunda wannan shirin a karin farko da zan ce na gani ra'ayin aini to shine yin wannan dai bikin rantsar da shugaban kasar da aka yi a yanayi irin na wannan sanyi dan gaskiya kan an yi madarar sanyi zan iya cewa da aka gudanar da wannan biki a cikin farfajiyar dakin taro na Capitol da ake kira Rotunda to abin da kuma jan hankali na gaskiya shine yadda duk da wannan tsananin sanyi amma mutane suka tsaya gashi daga mota ne ma bai wuce suna kallon sa to gaskiya wannan abu sai ya dauki hankali na naga tsananin kishin kasa da san kasa a zakatan mutane a yayin da ake gudanar da al'amura irin waɗannan to wannan shi ma gaskiya ya dauki hankali na sosai
to malama Hawwa sai mu yi fatan cewa yanzu Amurka ta shigo karkashin sabon gwamnati ta shugaba Donald Trump wanda ya zo ne a karo na biyu to sai mu yi fatan Allah ya kawo wato nasarori kuma Allah ya sa wannan shine mafi alkhairi ga kasar Amurka da dukkan kasashen duniya baki daya
to amin sun amin da mu da ke cikin ta Allah ya sa hakan ya zama mu ma alheri gare mu
kadan zamu kawo karashin tattaunawar da muka soma makon da ya gabata da shahararren mawaki a arewacin Najeriya wato Jalatu amma kafin nan ina ganin ya kamata mu isa
da zumunci ba
a sada zumunci mu kaba yadda aka saba daga filin abari ya huce idan kuma mun fara daga nan bari mu fara da abin da ya shafi wato taya murna inda za mu taya wato ɗaya daga cikin masu sauraron mu a kowane lokaci kuma ɗan gwagwarmaya a Alhaji Basharu Altino Guyawa Isa a jihar Sokoto bisa ga ɗaurin auren ƴaƴansa da za a yi a yau ɗin nan wato Hafsa Basharu Altino Guyawa Isa da Fauziya Basharu Altino Guyawa Isa wanda za a yi shi in Allah ya yarda a masallacin Malam Ibrahim Akalawa wanda yake hannun riga da makarantar sakandare Ngiginya a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya a yau Asabar dinnan 25 ga watan Janairu shekara ta 2025 da karfe 11 na safe tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan auren.
To amin summa amin.
Haka kuma muna miƙa sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Sanistos da kuma marigayi Alaramma Ibrahim Sharata su kuma bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi Aisha Lawal Sanistos da kuma Honorable Ibrahim Sharata wato Hajiya Hawa Honorable Ibrahim Sharata zai abin nan zai angwance kenan shi aban sharada kenan zai angwance
wannan rawu da kanshi zai angwance tokaci
a kine zai
angwance
kin na manya da manya a gaskiya to muna tiya shi muna
fatan alkhairi mutuka raba ta
to amin sun ba eh kware da gaske shi ma auren shi ma za a yi shi a yau Asabar din nan a 25 ga watan Janairu shekara ta 2025 shi ma da karfe 11 na safe ko kuma na rana za a yi shi ne a wato gidan marigayi Turakin Sani Store dake Yar'adua Quarters a jihar Katsina a garin a birnin Katsina na jihar Katsina tare da fatan su ma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba da zuriya tayyiba saliha.
To amin kuma amin aka ce mata ka raba takalmin kaza. To sakonnin gaskiyar a bari ya fuske ne zuwa ga Alhaji Falalu Odika dake FRPN Kaduna. Sai Malam Salisu Balarabe Bizar da ke Nuhuba Malli Polytechnic Zaria wato malamin tarihi a kwalejin Nuhuba Malli sai Alhaji Usman Nadada da ke Katsina da abokinsa Alhaji Ibrahim sai Barista Musa Adamu Aliyu shugaban hukumar ICTC ta Najeriya sai AIG Lawal Bawa a Kaduna a ƙarshe da dukkan shugabanni da ma'aikatan gidan rediyo Najeriya a Kaduna ƙarƙashin jagorancin Alhaji Buhari Awalu sai kuma Alhaji Ubalawai Maciji da ke babban birnin tarayya Abuja Najeriya da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To amin summa amin malama Hawwa bari mu direto da gaison fata alkhairi zuwa ga dan Asabe mai fata Yauri a jihar Kebbi da kuma Mala Ango malamin makaranta Yauri sai Aminu Ya'u bayan UBA a Sokoto jihar Sokoto Najeriya sai kuma Usman A Bello Bunkari shi ma a jihar Sokoto da kuma Abdulkadir Sarkin Hurumi a jihar Sokoto sai Kabiru Abubakar Bulan Yaki a Sokoto da kuma Bello Biji gidan Madi a jihar Sokoto da Aminu dan inna mai nika gandu a Sokoto da kuma Hajiya Innu Kofar Marke a cikin birnin Sokoto da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To madalla.
Kalar magani ko kuma Allah da magani.
Boka da magani ko kuma Allah da magani. Boka da magani ko kuma Allah da magani.
Wata ran zan ba ku labari na dine na sha da kyar. Na sha magarwaya bani da koda sulebiyar. Shine na bada shawara me zai ban kudi a kar. Don wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma.
Boka da magani ko kuma Allah da magani. Boka da magani ko kuma Allah da magani.
Wani kasar gumin mutum ne ya zo gidana ya tattali. Wai shi yana bidar ya tsira zan ba shi magani. Nambara a siyasa ce yake so zan ba shi magani. Mahal sana zan sa ka gaba zan ba ka magani in ka so.
Boka da magani ko kuma Allah da magani. Boka da magani ko kuma Allah da magani.
Na ce mai ya je ya sai jaki amma mai kafa biyu.
To Hajiya Hawwa kamar yadda muka yi wa masu sauraron alƙawari a makon da ya gabata mun faro tattaunawa da shahararren mawakin nan na jihar Katsina wato a jihar Katsina Najeriya wanda aka fi sani da Jalatu wanda wakiliyarmu Rukayya Basha ita ta tattauna da shi kamar haka.
To wani irin waka kai wanda wato fito da kai
duniya ta kanka? To akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma a ce da ita na buɗewa da zan ce assalamu salamun jama'a da ke ƙasata ni ne Jibar Muhammadu ya ta Jibar Jalatu. So mulkin mafarkin mulki wannan waƙar?
Eh.
Nina Jabar Muhammadu Sai iyata jabar da latu Ina cikin takaici cikin takaici na kwanta barci Ina cikin takaici sai nayi mafarkin an bani mulki Mulki yana da dadi Mulki yana da dadi Mulki yana da dadi Mulki yana da dadi a yaushe zan so a cikin barshi A yanzu ni nake mulki a duniya ba a lahira ba
Mulki ji mulki da a duniya ba
Wa ta kuke
yake da mulki a duniya ba ta mulki
Sai ta samu tsiba ki kuma tsiba ba ta gaba
da ya zama akwai sunanka a ciki sai
sa kai wannan wadar yawa dalilin da yasa nayi ta a lokacin da nake creating kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara ta ba a duniya
da ka kirkiri wannan wakar ka iya tuna da yanzu ka rera ta
eh a lokacin da na kirkira ba na rubu wallafa ba
eh ka kirkire
to sai naga cewa ya zan ungwada wa mutane ni shugaban asai ba zai hankali ba zai dauka ba so sai da na girma lokacin mulki Umar Musa ne sai na je na yi ta a lokacin mulkin Obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin Umar Musa sai na je na buga ta a studio sai na ce to in na fada kai tsaye ni ne shugaban kasa kaza kaza ba saka sunana ba to za a ce da wana nake
aka
sannan kuma ni da ma a cikin mulkin nawa zalunci ake karara sai kawai sai na ce gaskiyar magana kawai mafarki ne
aka ne
to sai na zauna lafiya
to bayan wannan waka da ta yi a wani irin wakoki kuma kake da shi
sai akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani
to ai kamar dai na san wannan waka sai a ƙara lera mana ita mu ji ta dani da masu sauraro
boka da magani ko kuma Allah da magani wata ran zan ba ku labari na ni ne na share jar na sha bakar wuya ba ni da koda silediyar tauhidin wasu ya ja ba ya zama
to ya kai ki masu sauraro da fata yadda nake jin daɗi a wata zaura namu kuma kuna jin daɗi haka yake aji jibrin to akwai da yake da suna kalubale da dama da ɗan adam yake fuskanta musamman ma da kan zama mawaki to a cikin wannan harka ta waka wani irin kalubale kake
abinda gaskiya ni a yanzu dai kalubalen da nake fuskanta shine watakila wani ya gani su ce o dama haka kake ya kamata a ce ka fi haka saboda muna jin ka ta ce kai shugaban kasa ne kaza kaza yanzu kuma sai mu ganka haka
zai kasance jin ka ya fi gani
yawa so dan wannan kalubale ina dan fuskantar shi amma an aka cire wannan kowane kalubale ma kawai ya bi saboda kallo ne da ake mana na yan wuta sai aka da aka mai da mu bakin wuta to daga ƙarshe kuma sai aka fito da mu daga cikin wutan din zai ba kai mu aljanna ba har yanzu kin ga da sauki
akari
to
yanzu wani irin kira kake da shi ga wato yan uwan ka matasa da su tashi su nemi na kansu a wannan yanayi da ake ciki
gaskiya ne to gaskiya abinda na fi bukata kenan in ga mutum ya san inda ya dosa wanda gari na wayewa ya san ina zai je ba wai yana zauna bane wani ya wuce ka ai ina san yadin can bayan baka tanaji yadda zaka yi kasai yadin ba dace kowa ya tafi ya nemi abin da zai yi insha Allah Allah zai lissafa mai daidai gurbin
haka ne to a ƙarshe kuma wani waka zaka fille mana shirin shi
to ba ma fata kuma ba dadi in jibar al-jalati zai koma kan mulki
to masu sauraro dai da alamar cewa ba mawakin mu na yau dai yana da fan kanshi to waka ta zai sai mun ji sunan shi a ciki
wannan din na da ne ba ne yanzu ba
haka ne
Assalamu dindi Jibril Muhammadu ni ne na dabi na jalatu shine dindi kuya hakuri kuma gauta na de zan muku albishir masoya na de za ku ji karin shan mafarkin na de wai ba safata kuma ba dadi ni Jibril jalatu zan koma kan
ya hawa kinji mawaki Jalatu da kuma irin gogurmai da aka sha
da aka sha ba
irin tamfar wakotinsa na so ba sai Allah so muna
fa duniya ba ta rago ba
gaskiya ne to muna godiya kware kuma muna fatan mallam Jalatu a sauka gida lafiya malama Juli ta so mu daga mana hannu da haka tilas zamu ja birki anan sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin
Hawwa Sharif
Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da kuma fatan za a yi karshen mako lafiya
Shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya